jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan takurade a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna Ocean Giant. Babban hausan sojin ruwa na Amurka a Ghana, Commander Captain McLean, shine miƙa jiragen biyu ga Ghana a madadin Amurka, kuma babban commander rundunar sojin ruwa na yankin yamma, Commodore Emmanuel Kwafo, shine ya karba a madadin Ghana. A jawabinsa, Commander Captain McLean ya ce sojin ruwan Ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun Gini, don haka jiragen ruwan za su ƙarfafa wa Ghana tsaron tekun yankin.
Ghana is our most important and especially important in regional security for the Gulf of Guinea and for West Africa.
Yace Ghana ita ke kawar mu mafi muhimmanci musamman a fannin tsaro na yankin mashigin Gini da kuma yammacin Afirka. Yankin mashigin Gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci, kuma muna farin cikin taimakawa Ghana a wannan kawancin. Commodore Emmanuel Kwafo, yayin da yake miƙa godiyarsa ga gwamnatin Amurka kan jiragen, yace hakan zai ƙara inganta tsaro a yankin yamma mai nisa da kuma gabashin tekun Ghana. Commodore Kwafo yace, ina so in miƙa godiyar mu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karimci. Za mu kira ɗaya GNS Aflawo, ɗayan kuma GNS Half Asini. Yace jiragen za su iya kasancewa cikin teku na kusan kwanaki uku, don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu. Mai sharhi kan harkokin tsaro Alhassan Bello ya bayyana wa muryar Amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun Ghana da mashigin Gini da kuma siyasar da ke tattare da shi.
Gaskiya na farko, batun shifin da Amerika ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da Amerika akwai fahimta, akwai good relationship. Na biyu kuma, idan ka duba ruwan ƙasar namu ta West Africa wanda muke cewa Gulf of Guinea, da ka ɗauko from mudaci ta Nigeria kenan, ta karkarar Nigeria zuwa Gini ko su Gabon, ka ɗauko har ta kasashen Mauritania, akwai sata da fashi kan ruwa da ake West Africa, muna da wannan challenge. Da Somalia ne da aka zuba sojoji da ayyuka wajen mutojen ta yi sanyi shenan kuma ya tashi. Hawan muna wani gabu is just a way of ya bamu kwazo, ya bamu ayyukan aiki, kuma dai taimake mu kwarai, ya mu bar ruwanmu in terms of piracy, sea robbery. Sannan uku kuma mu duba, kuma akwai janin jaka tsakanin America, China da Russia wani bangare. In the past 10 years, China ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda kike mai investment cikin Africa, but China is becoming more important than America in terms of trade and transactions. So this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government. America dai sama amfani, madamu sama amfani, kuma ikara mana tsaro akan ruwan mu.
Wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum, Mustafa Madugu, ya jaddada muhimmancin jiragen da tsaron tekun Ghana.
Sojan ruwan Ghana suna amfani da jiragen ruwan kare iyakokin Ghana da makautanta. Misali, suna amfani da jiragen ruwan su hana fasafarin miyagun kwayoyi da makamai, su hana yan ta'adda shigo cikin ƙasar Ghana wurin aiki ceto. Misali, yin kwale-kwale ya nutse ciki.
A ranar 25 ga watan Afrilun 2023 dai, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kira taron ƙasashen yankin mashigin Gini domin tattauna dabarun ƙarfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.